it's short on this one.
Handkerchief, handkerchief, handkerchief.
Double O, women in the yachts.
All music from Billy Cezamani.com.ng.
Iko, Alane, Niba Iko, Nabane. Iko, Alane, Alane, Megirma, Shine, Abingodia. Alane, Megirma, Shine, Abingodia. Niba Iko, Nabane. Iko, Alane, Alane, Megirma, Shine, Abingodia.
Jekasa.
Raman Allah ya shafe ni shedan kayi kadan ni ka cuce ni he gare bari ikon Allah abin ban san jiya duba ni yanzu ni da kafin ci na mashe cikin sallah yanzu gidana ake raba nama Allah ka mini dewa wallahi ni ban yan gode mashe den daga annu saman taba ma Allah kai ne sarki bayan ka ba wani alloli mu da aka sani da ragogi yanzu mu ke sa designoni designoni makiyai ba su ya mu saboda muna na filoli kula uzu uzu da shi zamu kore su resu shedan mugu ne wallahi ya cuce su ya cuce su kula uzu uzu da shi zamu kore su resu shedan mugu ne wallahi
je kasa
balla balla
Bashi girmanshi
je kasa balla
balla
girmanshi
bashi girmanshi
je kasa
balla
balla girmanshi
bashi girmanshi
je kasa
balla
balla girmanshi
bashi girmanshi
bai ko na bane
iko
Allah ne ni bai ko na bane
iko
Allah ne Allah ne mi girma shine abin godiya Allah ne mi girma
All music from BillySinZamani.com.ng.